Muhammad dangatan Allah annabi dangatan Allah
ya Muhammad dangatan Allah annabi
dangatan Allah
kadi kowa a duniya ka zarce kowa a lahira domin kai rankai duniya albarkacin ka muke ji ya annabi
dangatan Allah
sai mu haraka duka dan manzo annabi
dangatan Allah
kubani tafi dan baban Fatima annabi annabi sai annabi 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 sai annabi 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 mamin tacen Allah zababban Allah mai tafarki mai gaike mai littafin da ba sake Allah ya bude idan mai ganin da baya gani dan kai Allah ya bude kunnan mai jin da baya ji dan kai mai alfarma a duniya mai cetan bayi a lahira ba wanda zai shige aljanna in ba soyayyar Muhammad annabi annabi sai na ba da raina gare ka shugaba Ahmadu dole fukana karo kamina Hassan madu baka da tamka a duniya Muhammad rasulullah zarce kowa a lahira kyakkyawan cikin halitta wallahi manzon Allah ne Muhammad
dangatan Allah
sai mu haraka duka dan manzo annabi
dangatan Allah
nace ku bani tafi dan baban Fatima
annabi annabi sai annabi annabi manzon annabi annabi sai annabi annabi manzon
annabi ka fi komai komai ka fi girma girma kafi haske haske kafi kamshi kamshi kafi tsafta tsafta Muhammad kafi sallah sallah kafi sarki sarki Muhammad kafi kyawu kyawu kafi baiwa baiwa Muhammad kafi kowan kowa mai tausayin gaske mai fadawa gaskiya gaske mai yafiya kan ai masa laifi kaji dan gaske na bada raina gare ka shugaba Ahmadu jirle fukana karo kamina Hassan madu baka da tamka a duniya Muhammad rasulullahi kasidata da mazango dai dan furaira baban Haidar ne baban Hajiya Murjanatu baban Khalifa da Adam ne baban Mukhtar baban Mubina duka yayan Adam ne annabin mu amintacce a zuciyar ba kai mai iko kai ka ce mi aure idan muka yi yayan sunna ne alfahari za ka yi da suranki ya ba Allah ya yarda kai narki dan Abdallah ka cece ni dan ni dacewa ranar lahira